da yake malamin watanni hudu da suka gabata ne kungiyar ta mabiya dari karshe a suka gurfanar da gwamnatin Kano da commissioner yan sanda na Kano da kuma Attorney General kuma commissioner shari'a na Kano a gaban babbar kotun tarayya da ke nan Kano saboda zargin cin zarafi da kuma kisan gilla da jami'an tsaro suka yi wa ɗan kungiyar yayin da suke tattaki zuwa garin Zaria a watan Maris na bara. Kungiyar dai ta faɗa wa kotu cewa matakin jami'an tsaro akan ƴaƴanta tawaye ƴancin su ne na gudanar da addinin da suke so da ƴancin kai komo da kuma ƴancin kafawa ko shiga kungiyar da suke muradi kamar yadda kundin tsarin mulki na Najeriya ya yi tanadi. Barista Sala Muhammad Bakaro shine lawyer NCR a wannan shari'a.
Kamar da kake cewa wato ta furuci na doka ta tabbatar da cewa su waɗannan mutane wanda suka miƙa kansu suka nemi a musu register da gwamnatin tarayya. Gwamnatin tarayya ta yadda ta hanyar Foreign Affairs Commission ta ba su certificate sannan suka kawo kundinsu aka duba aka ga babu abin da ya saɓa ma wato addinin musulunci ɗin ko kuma ainihin haƙƙin wani. To muna da ƙoƙarin kotu su tabbatar da cewa duk abubuwan da ƴan sanda suka yi na kashe mutane ta kotu su kallafa musu biyan naira miliyan 500 a matsayin diya na ɓarnar da suka ba.
Sai dai a gaban kotun na Litinin lawyer gwamnati barista Halima Yahuza Ahmad ta ce kotun ba ta da hurumin sauraron wannan kara a dan haka kamata ya yi ta tsame hannunta.
To a PO din ne wato preliminary objection din abinda muke cewa shine ita wannan kotu ba ma ta da hurumin zai su saurari wannan kara saboda shi constitution na kasa ya ba kowace kotu tana da jurisdiction ɗinta wato iyakacin huruminta. So bata da hurumi wannan breach fundamental human rights breach din idan ya kasance cewa a ƙarƙashin ya falling on a kwace take da jurisdiction abinda muke cewa kenan.
Yanzu haka dai alƙalin kotun Joseph J.K. Dakat ya ɗage sauraron shari'ar zuwa ranar 30 ga wannan wata na Nuwamba. Zaman kotun na zuwa ne kwana guda bayan da kungiyar NCR ta zargi ɗan sanda da kashe ƴaƴanta guda biyu mace da namiji biyo bayan arangama tsakanin ɓangarorin jijiya a nan Kano. Sai dai ne rundunar ƴan sanda ta Kano ta musanta wannan ikirari amma ta ce tun a shekarun jiya Asabar ne a yayin wani zama da shugabannin kungiyar na NCR kwamishinan ƴan sanda ya bukace su su dakatar da tattakin da ƴaƴansu suka shirya yi zuwa garin Zaria daga nan Kano a jiya Lahadi saboda dalilai na tsaro. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.